bisa ga dukkan alamu zaɗan lokaci ana kaiwa rana game da dambawar majalisar dattawan Najeriya musamman ma game da batun shari'ar sassaraki da ake zargin sun sayar da hukumar majalisa yayin zaben sassaraki da kuma mataimakin sa Ikiru Madu batun da yanzu haka ma ke ci gaba da jace ce kuce a ciki da kuma wajen Najeriya tun farko ma dai sai da shugaban majalisar dattawan Senator Saraki ya koyi zargin da hannun bangaren majalisar zata zuwa a wannan dambarwa zargin da ko sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Injiniya Babacin David Lawal ke ma musantawa domin ko azantawa da manema labarai a Yola Sakataren gwamnatin tarayya yace abun mamaki ne ma da wasu ke tunanin cewa akwai bita da kulli a zargin da ake wa sarakin da kuma mataimakin sa
gwamnatin tarayya ba ta da ra'ayi da ra'ayi a wannan batun dan me senatoci su suka yi zargi suka rubuta petition ma police a July 2005 cewa dokan da aka amfani da shi aka yi zaben shugabannin majalisa ba ita ce an canja so suna so police su investigating su hukunta wanda suka yi police suka gama aikin su suka tura ma attorney general cewa ganin mu an canja dokokin da aka amfani da shi a zaben nan kuma an kare doka a yin haka attorney general da ya duba ya ce to je kotu kotu ta yanke shari'a shin sun canja ko ba su canja ba shin wa ya canja
ta masa zargi kan cewa gwamnatin shugaban Najeriya shi ke musu bita da kudi
wannan kuma neman hujja ne hujja da ku su je kotu kotu ta yanke hukunci sai ta ba mu laifin da ba namu ba ne mu ba mu a cikin wayanda suka yi zargin an canja dokoki senatoci ne ba minista a ciki ba director na minister a ciki duka senatoci ne suka yi petition so wannan tsakanin su ne su suka fara mu dai attorney general aikin sa ne
tun dai hawan saraki shugabancin majalisar dattawan ake ta sato kasa kare a tsakanin bangarorin biyu batun da wasu ma ke danganta da tafiyar hawainiya a fannin tafiyar da gwamnatin kasar to ko mai masharanta ke cewa game da wannan sato kasa kazin Alhaji Zubairu Idris Abdullahi tsohon dan jarida ne a kasar na mako gani akwai abun dubawa a wannan lamari
wato wani abu ne wanda ya faru idan ka duba cewa lokacin da aka zaɓi wato Abdul Wazir Tambuwal a matsayin shugaban majalisar wakilai za ka ga cewa jam'iyyun adawa su ne suka haɗa kai da waɗansu na jam'iyyar da ke mulki a wancan lokaci aka zaɓe su a matsayin shugaba suka ce bai kamata ba a ce jam'iyyar da ke mulki ita ce za ta ci ga wanda zai zama shugaba to wannan tsari ne ya ci gaba ita majalisa tana kokarin tabbatar da yancin cin gashin kanta ne wannan abin da aka ya faru musamman wanda za a ce ya fi kamari a majalisar dattijai da har ya kawo Dr. Bukola Saraki a zauren majalisa shine ya kawo wannan takaddama saboda me abinda jam'iyya ke so daban abinda su dan majalisa suke daban domin tabbatar da yancin cin gashin kansu iya
kimanin mai fashin baki kan harkokin majalisa Dr. Ahmad Bawa Bello na ganin ko ba komi wannan ci gaba ne a fagen demokradiyyar Najeriya
a siyasa yadda muka fada daga tun da fari shine ana da bambancin ra'ayi don haka ba dole bane abinda shugaban kasa yake bukata a koyaushe zai same shi yadda yake so sannan kuma ba dole bane su wanda yan majalisa abinda suke so suma za su samu a yadda na fada na fari shine kundin tsarin mulki ya ba kowa cin gashin kansa wanda zai iya ya gudanar da aiki to babban abinda ake bukata shine a samu result a samu outcome which means a samu yarjejeniya tsakanin su a ƙarshe to duka da muka samu kuma alhamdulillah ana samun wannan yarjejeniya
kuma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar ko za ta kaya Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.